da 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 the only girl in my life, can't you see? We come to walk, come to talk, which I love me, that be hard. We sing a yes, we dance, which I love me, that be hard. We walk, come to talk, which I love me, that be hard. We sing a yes, we dance, which I love me, that be hard. Let it be, love the only one for me, can't you see? Because I hear as I do, you can't you see? Because the best thing in life, I just do it for free. I did you do sell liquor, drop it in the category. I did the water come to give you, make you feel lively. I did you do sell liquor, drop it with a top celebrity. Da 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 da